a bitch and a runner.
United.
Kinsani, Kinsani, bana san in kira in ji busy, busy. Kinsani, Kinsani, Tony ki ta ce ta fola zan ce no. Kinsani, Kinsani,
a irin kidan ga nake son takawa. Kinsani,
Kinsani,
da sassafe dumame how about why.
Kinsani, Kinsani,
so mi ho to 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 na fada poto poto. Somebody call the popo popo. Zoom you ho to 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 na fada poto poto. Somebody call the popo popo. This is killing me, oh no no no. Ko baba na yasin, ko mama na tasin, ko yaya na yasin, abokai na ma sun sani. Ko baba na yasin, ko mama na tasin, ko yaya na yasin, abokai na ma sun sani.
One taking shit, one taking shit.
Jojo nice did it.
Na gan bebun nan akan titi, excuse me. Just 1 minute, you get 50 kg like cementy. I know if you pass you CBT. So tack it a kulani. Steari tana juyani. Kasa ana mundaria ana nunani. No be house, kuma no be fulani. Menene suna kita chemka duba. Tana feeling fly, sabuda tasaka buba. Up and down, haka muka ita zuwa. Ina tasuban flows kama ruwa. To bayan na shao takanta. Chita che wen irik eja kanta. Then I'm a saga banta. Senaga no malikanta. Mata futa se da mocha. Me mota ma aje bota. It's a tight chillin' the econ kumata sentipin. Where a banta da machine in 2010. Bansare nuwayo, bansare nuwayo. Seka te kinyo chayo, kode kinyo chayo.
Ko baba na yasin, ko mama na tasin. Ko yaya na yasin, abokai na ma sun sani. Ko baba na yasin, ko mama na tasin. Ko yaya na yasin, abokai na ma sun sani.
Kinsani,
Kinsani,
bana san in kira in ji busy,
busy.
Kinsani,
Kinsani,
Tony ki ta ce ta fola zan ce no.
Kinsani,
Kinsani, a irin kidan ga nake son takawa. Kinsani,
Kinsani,
da sassafe dumame how about why.
Kinsani, Kinsani,
so mi ho to 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 na fada poto poto. Somebody call the popo popo. Zoom you ho to 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 na fada poto poto. Somebody call the popo popo. This is killing me, oh no no no. Ko baba na yasin, ko mama na tasin, ko yaya na yasin, abokai na ma sun sani. Ko baba na yasin, ko mama na tasin, ko yaya na yasin, abokai na ma sun sani.
One taking shit, one taking shit.
More music at housesongs.com.